أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 6 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 8 shekarar 2026 miladiya muna cikin karatun littafin كشف الشبهات واللفر ببان مالمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله مدوكا كين سريكي يغافر تامش ساتن دي غباتا مكفارة بياني دنگاني لترجمة ممول لفين وانا لتاهي سيدي لوكا تيجي تمانا باتار دمو إسائن دي كما تأتي من إسابة تكين تاريه وانا ببان مالمي الله مدوكا كين سريكي يغافر تامش درهما ساتن دي وتي من سياني إن دمالي يكي تيوا wato shi rayuwar shi malamin wannan bayan ya riga yayi yawo na neman ilimi zuwa ga Basra sannan kuma a hanyar dawowar shi ya samu ya ƙara tsayawa inda ya nemi ilimi a gurare da dama daga ƙarshe sai ya samu wato nasuwan cewa ya koma cikin dangin uwayen shi wato can wani guri da ake ce mashi Faraimila in ya koma can zai zamanto ya samu damar isar da wannan sakon da ya samu na ilimin addinin musulunci a matsayin gudunmuwar shi da zai ba addini bayan ya koma can sai ya zamanto abin da ya samu a can abu ne wanda ya saba ma addinin musulunci sai ya fara yin kira da kuma yaƙi dangane da waɗannan ababen da ya samu wannan abin yasa aka samu wasu daga cikin fitinannun jama'a suka yunƙura wajen kashe wannan malami amma Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama ba sai malam ya samu ya kubuta daga hannunsu wannan yasa ya huta daga wannan gari na Faraimila sannan sai ya kama hanya tashi ta barin wannan gari akan hanya sai ya gamu da sarki na wannan gari da ake ce mishi Al-Uyayna wanda ake ce mishi Uthman ibn Muammar Uthman ibn Muammar sai suka fahimci juna da Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya gani wannan malami ne shi kuma matsayin shi na wato sarki in aka haɗu ga sarauta ga malamci abin da zai taimaka wajen tahiyar addinin musulunci wannan abin yasa ya ba shi daman ya dinga ɗabbaka shari'a a cikin wannan garin nashi to amma sai dai ya yi mishi alƙawarin zai ba shi gudunmuwa kuma zai taimake shi da dukkanin abin da yake so kawai shi dai ya zo cikin wannan gari nashi a matsayin shi na sarki ya yaɗa da'awa ta addinin musulunci sannan kuma ya yaƙi shirka da kafirci a cikin wannan gari amma sai dai shi wato wannan sarki wanda ake ce mashi Usman ibn Muammar bayan ya fara ba wannan malami gudunmuwa aka fara tunkuɗe wato irin itace da kuma gumakan da ake bautawa a wannan waje sannan irin gine-ginen da aka yi a kaburbura duka wannan malami ya jagoranci ture waɗannan gine-gine domin galibi gine-ginen da ake a kaburbura su ne dalili ko kuma sababin da suke kawo wa mutane su komo su fara bautan kaburbura ɗin kamar yadda yake faruwa a gurare da dama alama ce da take nuna cewa in an kumbi za a ware bautan kabari bayan an binne mamaci in sai kaga an yi gini akan wajen gini da yake yin har gaki an mishi kyauri wasu ma har ka gani sun dan ajiye kujeru da alaman wurin rauda rauda haka ta dan hutawa da shan iska wai ko da kun zo akwai layi to yi kudin sha iska in wasu mutu sai ku shiga to wannan abin yana kaiwa yi an kumbi sai ga mutane sun fara yin bauta a wajen galibi aka ce bauta wani yana tsammanin za a zo gurin ne a yi sujada ga wannan mamacin a'a bauta shine a dauki wani abu wanda yake na haƙƙin Allah sai a ba wannan mamacin da yake kwance akan kabari ala sabilil misali roƙo wanda yake na neman taimako ko kuma kawo dauki wanda za a gani mutum ya daga hannu ya zo gaban wani kabarin wani malami ko kuma wani sananne mashuhuri sai daga hannun shi sama kuma a maimakon yace Allah yayi mini sai kai ya ambaci sunan wannan mamacin yace ayi mishi kaga wannan ya bautata ma wannan kabarin kenan ita ce ake ce ma bauta daga lokacin da ka zo wajen mamaci kace wannan mamacin ya maka kaza kuma wannan abin ka san sai ba mu yi shi sai Allah kaga kamar ka dauko wani haƙi ne na Allah ka ba wa mamaci to wannan abin in bai zama bauta ba me zai zama bauta wannan shi ake ce ma bauta ta kabarbura to wannan abun duka malin da yazo sai ya fara yaki da su kuma aka ture su to amma banda wannan abu wani abu da malam ya ci gaba da shi ne sai aka fara kokarin dabbaka shari'ar ta musulunci domin akwai wata mata da ta zo wajen wannan malami take ce mishi lalle ita ta aikata wato alfasha ta aikata zina tana so a tsida mata haddi na Allah subhanahu wataala wannan malamin ya tabbatar da cewa ita ce ta yi itirafi da wani ne ya zo ce ga wata nan ta yi zina kaga dole za a buƙaci mi shaidu guda hudu amma daga lokacin da mutum ya zo ya yi itirafi aka iya kauda mashi baya akan maganar da yahudi in ya ƙara tabbatarwa to sai a tabbatar mashi da haddi na shari'a kamar yadda shari'a ta tanada irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata al-ghamidiyya ta zo mashi take cewa ta yi zina a yi mata haddi annabi yi kamar bai jita ba wannan abin yake nuna yana nuna shari'a musulunci an ce amma mutum haddi na kisa to ba kai tsaye daga an ce a lokacin da ta zo ta ce mashi ta yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bayyana sai na ala dauko takobin na sai kamar bai jita ba ta ƙara magana annabi ya ƙara juya kai daga inda ma take ta ƙara tabbatarwa ko lalle ita tayi wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni akai mata haji to shine wannan malami shi ma wata mata ta zo take ce mishi gashi ta aikata wannan laifin to sai mata haji aka kashe ta saboda ita tayi itirafi da yin zina kuma ba mata bace ba wanda take budurwa shi kuma ya shari'ar musulunci wanda take almar'atu tayyiba in tayi zina hukuncin ta shine rajum to wannan hukuncin da malam ya ma wannan mata sai ya zamanto hukumci ne wanda ya riga ya fita cikin kasashe wanda suke makwabta labari sai ya fita sai ya kai ma wato sarkin al-ihsa ko kuma kace al-ahsa duka ana wadi shi kuma wannan sarkin na al-ahsa kamar sama yake da sarkin wancan wanda ake ce mashi Usman bin Muhammad na Uyayna to kamar ana iya cewa kamar labari ya wuta daga hannun hakimi ya koma wajen sarki sarki sama yake da hakimi to yanzu shi sarkin Ahsa da yaji wannan labarin ana ce mashi Sulaiman ibn Muhammad ibn Urayya sai ya ce to ya rubuta takarda ya aika ma sarkin wancan na Uyayna Usman ibn Muhammad yace wannan malamin da ya kashe wannan mata ina baka umarnin ka gaggauta kashe shi kaima kaga malam ya huta daga wata jarrabawa ya komo ta jarrabawan kuma to wannan ita ce sunna ta malamai waɗanda suke jira zuwa ga tauhidi dole ya zarga fuskantar kalubale a cikin rayuwarsu domin dama wannan ita ce sunna ta annabawan da suka gabata me yasa kake ji ana ulul azmi minar rusuli menene ulul azmi minar rusuli ulul azmi minar rusuli galibi eh aka wani wani sai ya ringa ganin a ana magana ne akan waɗanda suka fi kowa matsayi daga cikin manzanni tabbas eh haka ne sun fi kowa matsayi amma kuma sun fi kowa shan wahala a cikin manzannin kuma saboda in ka ɗauka su biyar kin wannan kowanne a zaman kanshi wahalar da ya sha in ka kwatanta ta da sauran manzanni za ka gani wahala ce mai zaman kanta to haka tsari yake na manzanni aka ba da umarni a kashe wannan malami to amma shi Usman ibn Muhammad tunda mutum ne wanda ya samu fahimta juna da shi da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya biyo dare ya ce to kai ka ji wa sarki ya ce in kashe ka amma ni yanzu ba zan kashe ka ba ka bi dare ka bi ka tsire zan isan mishi da sakon cewa ni ban same ka ba ka gudu dan saboda yau ta haƙin malam yake wadin wannan kuma shi yana tsoro ya kizartar da hukuncin sarki a wasa ka mai taimako da ɗan abuwa na haraji da yake kawo saboda tattalin mulkin shi to yanzu ka kace na sarki ya shiga hakimi ya shiga tsakan mai wuya da ya gaya ma malam ya gudu kuma sai ya kewa ya samu wani bafarisan mutum ya ce to wannan malamin zai wuta daga ƙasa ta ka lallaba ni ba ni ba na sa ka amma in ne ya wuta ya bar ƙasai kai kuma ka bayan shi ka kashe shi mu ma mu ji labarin an kashe shi shikenan to amma wannan bawan Allah da aka dora ma wannan nauyi na kashe malam ya bi bayan shi sai Allah subhanahu wataala ya sake kubutar da malam a wajen karo na uku kenan tunda dama in mun manta mun ce a Basra an yi wannan kuma gashi nan a can inda ya koma Faraimila an nemi kashe shi yanzu a karo na uku an nemi kashe shi Allah ya kara kubutar da shi to wannan abin ya sa shi ya kara wuta daga nan sai ya koma wani kashi da ake ce mashi Ad-Dar'iyya a can Ad-Dar'iyya da ya koma sai ya gamu da wancan babban sarki wanda ake ce mashi al-Imam Muhammad bin Saud shi kuma al-Imam bin Muhammad bin Saud shine mutum na farko da ya fara tawa wato wata daula da ake ce mata ad-daulatu saudiyya al-ula saboda Saudiya kamar yadda muka faɗi a darasin baya tarihin kahuwarta yana kasuwa ne kashi uku akwai abin da ake cewa ad-daulah Saudiya al-ula sannan kuma akwai abin da ake cewa ad-daulah Saudiya al-thaniya sai kuma abin da ake cewa al-mamlakatu al-arabiyyatu Saudiya wanda ita ce ayyau ta uku wannan ad-daulah Saudiya al-ula wanda yake jagoranta shine al-imam Muhammad bin Saud wanda dukkanin jikokin shi ne da diyan shi da tattaba kunnan shi suke jagorancin Saudiya hal yau wanda ya gama da shi sai ya zamanto shi wannan sarkin al-amir Muhammad bin Saud mutum ne wanda yake da kwadayi wajen neman ilimi sai ya gama da malami sai ya gane wannan malamin ashe zai taimaka mishi gashi sarki kuma mai kwadayin neman ilimi kai malamin zo gidan mu ka ringa karantar da mu addini da abin yayi nisa sai zaman to yana ya zama mato mishi kaman mashawarci lamba ɗaya a cikin al'amuran mulkin shi sai ce to yanzu me zai hana ka zo ka ringa bani shawara ta yadda mulki na ni kuma zan kama maka in tabbatar da cewa ka isar da sakon Allah ba tare da wata matsala ba kaga sai aka hadu da mulki da malinta sai aka yada da'awar tauhidi shi yasa malamai suke cewa in aka samu jagora wanda yake da kula da addini a matsayin shi ne shugaba ga al'umma sannan aka samu malami na Allah a jiha malami amma na Allah ba malamai ba irin wanda suke fifita duniyar su akan abin da shi addini to irin waɗannan mutane su ne suke tabbatar da da'awa ta musulunci ta hakika ta gaskiya shi yasa wani mawaki yake cewa wahala afsada ad-dina illa al-umara sai ce wa ulama as-su'in wa ruhbaniha sai ce me ya bata addini in banda sarakuna sai ce da ulama as-su'in da malamai waɗanda suke na banza saboda haka samu malami da banza shi in zo wajen sarki to duk abin da zai faranta ma sarki shi zai wani zai iya murda aya dan ya juya ta tai daidai da abin da sarki yake so shi dai a ci gaba da jinjina mishi a fada ana bashi matsayin shi na babban liman babu ruwan shi da cewa a wannan ayat ta saba da ra'ayin sarki bar aga ma sarki ya sauya a to an aga ma sarki ya sauya watakila tsiye shi daga matsayin shi to kaga kenan in ya fifita duniyar shi sai zamanto addini an sa shi cikin kama kariya ke an sa addini cikin kama kariya to wannan yasa malin ya samu wannan gudunmuwa daga wannan babban sarki al-imam Muhammad bin Saud wanda shi ya gina daular Saudiya karan farko a shekara ta 1139 daga lokacin da malam bayya wuce kusan shekara 19 tun yana matashi ne shi yasa matasa sun yi wato ba da gudunmuwa in ya zamanto sun yi niyyar ba da gudunmuwa in a cikin tayyi addinin musulunci duk addinin musulunci da matasa gaba ɗaya za su nusu su zamanto sun ba da kansu a da gasken to za ka gani wannan abin ya hita yayin da ya kamata in kana so ka gane haka ba sai addini ba ko ma menene matasa suka shigo to za ka gani abin ya tafi yanda ya kamata yanzu ka kalli yanda tsarin duniya yake tafiya a yau sai ake so a lalata tunanin matasa na kasashe masu tasowa sai aka rasa ya zai in aka sayo musu magana addini to dama wa'annan musulmai ne ba abin da zai yarda ba musulunci yake to yanzu ne ra'ayi yana so a lalata musu cewa shine a biyo musu ta harkar resources ne sai aka kullo manta da wani TikTok wani Facebook wani wane ne sai zamanto yanzu matasa gaba daya kusan kana iya cewa kashi 19 cikin 100 matasa hankalin su akan TikTok ne kuma inda zaka tsamuna ka nusu ka leka TikTok din menene yake faruwa sai ga ne babu wani abu na fa'ida a ciki abubuwan fa'ida in kadan ne ba su da yawa to washi wani abin haushin shine waɗanda suka kirkiro TikTok din kuma su bizayin TikTok to kenan kaga akwai ayat tambaya me yasa ku bukwai kuka sa wasu suke suna da hadafi ne akwai abin da ake so a cimma abin da ake so a cimma shine alala ta tunanin matasa ba za su mai da hankali ba wajen ci gaban kasar su da kuma al'ummar su sai zaman to kwakwalwar su kawai kullun a kalle raye-raye da kaɗe-kaɗe ne kayan dariya sai mutum ya awa uku yana kallon kayan dariya bai gajiya amma da zai dauko ayat Qur'ani ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la kan yazo sufi Ibrahim wa Musa yake yana cewa ya gaji ko kuma ya fara aji Qur'anin ya fara shiga wani sha'ani ko kuma ana wata hira anan sai ce wa me kuke cewa na zai ana wata hira hira Qur'ani amma ni da zai zama yana kallon abubuwa na duniya sai gani ya bata lokaci masu yawa wannan shine hakikanin al'umman mu a yau kuma an riga an gurbata mu dawowar mu kan turba ta gaskiya wallahi sai an yi da gaske an cuci tunanin mu an lalata kwakwalen matasan mu a maimakon mu mai da hankali kan abin da ya kamata abubuwa waɗanda suke marasa fa'ida muke mai da hankali a kuma abun mamakin mu daga cikin uwaye na mafon da su suke ba da gudunmawa yayin haka ne cinye danka yana shekara 15 16 kai kake ba shi kudin sayan wifi je ka so wifi kai da Allah ka kalli bidan ka kyale mu to me zai kalla a ciki kaga ka ba da gudunmawa kenan to wannan malamin ya samu gudunmawa daga wannan sarki sai ya zamanto da'awar tauhidi ta tahi sai zaman to shi wannan sarkin Muhammad ibn Saud ya bada iyan shi ga wannan malami sannan shi ma malamin sai zaman to ya sa iyan shi gaba sai zaman to sun yi da'awa ta tauhidi sun karantar da al'umma kuma malamin ya ci gaba da yada wato da'awar shi har zuwa kasashe waɗanda suke nesa da inda wannan sarki yake wannan abin ne ya ba da'awar tauhidi dama samun gindin zama a mamlakatul arabiyyah ta Saudiya har aka zo aka gira ad-daula Saudiya ta biyu a shekara ta 1240 bayan shi aka zo al-mamlakatul arabiyyah ta Saudiya wadda ita ce ta yau wadda ta koma mamlaka tunda bayan wannan daular Saudiya ta uku ita ce ake cewa mamlaka ta koma tsarin sarauta amma can Saudiya ta fara da ta biyu waɗanda suke jagorancin ta mata ake musu imam kaga shi ne ruku muka ci sunan shi Imam Muhammad bin Saud al-Imam Muhammad bin Saud kaga limami ne kana daga ganin za ka gane yana da ilimi masani ne na addini wanda ya gina daular Saudiya ta biyu ana ce mishi al-Imam Turki bin Abdullah kaga shi ma al-Imam ne amma da aka zo daular Saudiya ta uku a shekara ta 1351 sai aka zo aka ce wanda ya jagoranci tahiyya Saudiya shine Al-Malik Muhammad ibn Al-Malik Abdul Aziz Al-Malik Abdul Aziz Ali Saud wannan tsohon shine in Allah ya saka tahiyya Saudiya ko kuma ko kana yawan shiga da jusu akan harkar Saudiya galibi za ka gani ko ne shugaban kasa ya kai ziyara inda ya fada sarkin ne za ka gani hotuna guda uku ne aka yi akwai wani tsoho a tsakiya can sama daga gehen shi na dama akwai sarkin nan kuma daga gehen sarkin akwai ɗan shi wanda shi ne Yarima su uku ne to wannan tsohon na can sama shi ne wanda ya kirkira mamlakatul arabiyyah saudiya daular saudiya ta uku har yanzu shi yasa duk wanda zai zo shi wannan shi ne muassis na daular saudiya na uku ko yanzu kaga an ce an yi bikin wato kahuwan mamlakatul arabiyyah saudiya suna ce mishi al-yawmul watani wato rana ta kasa kenan suna nihin wato daga raddan al-malik abdul aziz ya zama sarki a saudiya tunda daga lokacin da ne saudiya ta zama to saudiya ta yau ya zama to an haɗe gaba daya duka inda yake mamlakatul arabiyyah saudiya a yau to a lokacin malik bin abdul aziz aka samu wannan amma lokacin kaman su al-imam turki bin abdullah kaman irin su al-imam muhammad bin saud kaman gurare ne kadan suke jagoranci bai hada Saudiya ta yau ba a cikin Saudiya ta yau akwai inda bai shiga cikin mulkin su ba kenan bayan hadadawa sai zamanto ta zama Saudiya ta yau wadda take kalkashin jagorancin al-muluk kaga sarki ake ce musu ba ce musu al-imam wannan ita ce Saudiya ta yau kaji asalin yanda aka yi Saudiya ta zamanto biladut tauhid samu aka yi sarki wanda yake son addini aka samu kuma malami wanda yake yada da'awa sai aka yaki shirka aka tabbatar da tauhidi wanda kuma mu wannan abin ne muka rasa a kasar Hausa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana babban malami mujaddidi Sheikh Usman bin Fodi wanda ya kira zuwa ga sunna shi a lokacin da ya zo kaga ai har yaƙe-yaƙe amma da ƙarshe aka ki bashi gudunmuwa da ƙarshe har ya kashe aka yi aka ringa koran shi oh Sheikh dan Fodi amma wannan mutumin da a ce ya samu irin abin da ya samu a irin da abinda Muhammad bin Abdul Wahhab ya samu a Saudiya to da yau kasar Hausa ta kasance ita ma wata imarati mai zaman kanta wajen yaki da bid'a da kuma tabbatar da sunna amma sai dai kashi ba a samu haka ba wannan yasa kake gani a kasar Hausa bid'o'i sun yawa an yi yake sa abin ya gagara da za ka karanta littattafan shi dan Fodio da abinda yake rubutawa zakka tabbatar da cewa lalle an yi kasar gumai en bid'a da kuma mushrikai a kasar Hausa wanda har yanzu akwai sauransu duk tauhidin da ake karantawa mutane da irin littattafan da ake da wa'azin da ake wallahi mutane ba su yi yanzu ga mutum ya shiga Facebook ya karanta ga wani malami ne na cewa kaza haramun ne kaza haramun ne kaza shirka ne ya ji da kyau an karanta mishi ayatul qur'ani ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya koma gida sai ka yayi wannan kazan da ake magana me yasa saboda kaman ya dai shi amma dai abin bai dira mishi ba cikin zuciyar shi kaga kenan al'umma har yanzu da sauran ta bangar abin da ya shafi tauhidi wannan malami shi ya zama to fitila wadda ta haska ilimin tauhidi a biladul haramain wato kasa mai sarki wadda ta kasance ita ce manara kuma alqibla ta duk wani wanda yake kira zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da muke a rayuwa domin duk inda kaga wani malamin sunna in ka bibi tarihin ilimin shi da kuma karatun da zaka gani Saudiya wannan ta shiga ciki inda malami ne na sunna kuma za ka gani akwai wasu wanda su ba ahlu sunna bane ba ma habu su so ma a ce sun yi karatu a Saudiya ban san ba ko me yasa amma in ka bibiya inda suka je suka yi karatun malaman na can su kuma a Saudiya suka yi karatu to kai ba kai karatu a can ba malamin ka yayi a can kina in ka dai ilimin dai wa'incan dai wanda kake kije sun samu ladatin da yadda suka koya malamin naka sannan ya koya kaga wannan shine abin da malam ya fuskanta a cikin rayuwar shi kuma a haka ya ci gaba da yi har zuwa ranar da Allah subhanahu wataala ya kawo shekara ta 2206 daidai bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shekara ita ta zo da rayuwa karshen rayuwar wannan babban malami a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayan ya ba da gudunmuwa wajen yada sunna da kuma kore shirka da tauhidi kuma ya karantar da dalibai da yawa waɗanda koda bayan bashi za su ci gaba da yada wannan manufa ta tauhidi a cikin wannan gari kuma haka shine abin da ya faru har zuwa yau har ma mun muke samun kadan daga cikin irin alkhairan da ya yada kamar wannan littafin da zamu karanta a yanzu da yana daga cikin alkhairan wannan malami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma malamin wannan yana da rubuce-rubucen shi suna da yawa amma akwai wata jami'a a Saudi ana ce mata Jami'atul Imam Muhammad bin Saud tana a kasar Riyadh ita kuma ita ce kamar capital ta Saudiya a yanzu a can wannan jami'a take sun tattara duka rubuce-rubucen da wannan malamin yayi suka hada su waje guda sai ake ce musu mu'allafatul Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuma ana saida su a kasuwanni in ka sayi wannan mu'allafatin to duk wani littafi da rubuta ka same shi a ciki sai aka gama su aka tabba su aka sa su a cikin kasuwa dan ba dan komai ba ba an sa su wani a kasuwa dan a tallata manoshi a duk dan alkhairin da yayi ya da'awar shi ta ci gaba da yawo kuma Allah subhanahu wataala ya sa mai da'awan albarka tunda gashi nan mu da muke da magarin mu ba su tsakaninmu da Saudiya dubunnan kiloluwa amma yau gashi nan muna karanta wani abu daga cikin littattafan da ya rubuta kaga wannan shine alkhairin abin da yasa yake so in malami ya zamanto yayi rayuwa mai albarka to yayi rubuce-rubuce wanda mu kuma a nan kasashen mu cika ba da hankali wajen rubuce-rubuce shi za ka gani an samu kasurgumin malami masani kuma wanda yayi gogurmaya wajen karantar da addini amma daga lokacin da Allah ya dauki rayuwar shi sai gani abin ya tsaya ciki me yasa saboda bai yi rubuce-rubuce ba ko kuma ba a yi ringa a restaurant karatu takan nashi ba yanzu malamai nawa ne muka rasa su wanda babu ko alamar tarihin su ma kuma amma malamai ne masana wanda sun yada addini me yasa mun haka nan yi shi rubuce-rubuce da mai da hankali a wannan bangaren mu dai mun yi mai da dan hankalin mu a bangaren abin da ya shafi neman kudi wannan shine abin da muke ba ƙarfi kuma bayan an buga wa'innan littattafan nashi akwai su a saman wani mauki na internet da ake ce mishi durar saniya in ka rubuta ka shiga cikin Google ka rubuta durar saniya za ka gani shine harko da zai zo maka in ka danna shi in ka rubuta mu'allafatul Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab za ka ga an baka su gaba ɗaya a jere kana iya sauke su a PDF ka rinka karanta abinka da kadan kadan wannan kuma duka yana daga cikin alkhairin da'awa da kuma yada ta a cikin abubuwan da suke na kafafen sadarwa na zamani kuma babban littafin shi wanda yafi shahara a ko ina a duniya shine kitabut tauhid wanda kitabut tauhid kaga littafi ne wanda yake yaki da shirka da kuma kin kadaita Allah subhanahu wataala a cikin bauta littafi ne kuma wanda yake da dimbin makiya a duniya kamar da yake da dimbin masoya Allah domin duk wanda yake tabbatar da bid'a ko kuma bayya san kadaita Allah a cikin bautar shi to in yaji karatun kitabut tauhid sai hankalin shi ya tashi shi yasa aka samu malami suna yawan bada wannan kissa wani yazo yana ta katancana kitabut tauhid na wannan malami yana cewa wannan kitab in ku warkara shi ku ba karanta wannan littafin yana ga ma dalibin shi wannan littafin na wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab in ba wahabiyan nan kar ku karanta shi kayan manzana ciki za a batar da ku za a wuda ku daga hanyar musulunci na gaskiya to a cikin daliban nashi sai wani ya tayi ya nemo littafin ya wuda bangon sai ya cire bangon inda aka rubuta Muhammad ibn Abdul Wahhab sai zo ya aka maka Allah sai ce mallam ni hayo nazo da wannan littafi to dai so ne niki in ji kal aje in mara karanta shi kuma dai littafin zai batar da ni bangon ne ya cire ba san ba inda bangon yake bari in karanta ku ji abin da ya kumsa sai mu ji me za ku ci ya karanta an ya karanta sai ga aka kawo magana da kasa an ce wa kama qala Allahu ta'ala an aka kawo magana sai ce waja'a fil hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masha Allah wannan littafin ai da kaji bakaji da ayoyi da hadisi yake kawo hujja wannan lahiyayyen littafi ne ka karanta shi zaka samu tabbatacciyar akida. To kaga daga nan hidalibin ya gano ashe abinda ake gaya musu dangane da littafin ba gaskiya bane. Kuma har a yau duk inda ka gani mutum ya wuto yana cewa littafin kitabut tauhid littafi ne na banza, ko a yanzu muke magana in kaga mutum ya wuto to ka bibiya ka gani ba za ka taba samun shi ba ya bude littafin yana karantawa. In dai kaga mutum ya ce littafin banza ne ba zai karanta shi ba, me yasa? Saboda in dai zai karanta fa to yayi asirin shi to wannan abin da yodi ya wasa. Ya za ka yi ka ce wa mutane wannan littafin littafin banza ne, amma kuma daga an yi magana ɗaya biyu ka ji an ka aya kuma aya ba ɗaya ba biyu. To in ka ce littafin banza ne ayoyin to su kuma mutum ya wadi magana ya kawo hujja da Qur'ani ya kawo hujja da hadisi, kai kuma ka ji kana ce wa mutane wannan abin na banza ne, ta yaya ne kwakwalwa za ta ɗauki wannan abin? To shi yasa za ka gani galibi waɗanda suke hujjum akan littafin ba sa karanta ma ɗalibansu wannan littafin kwata-kwata. Wannan shine yanzu dambarwar da take faruwa kaga a garin Kano. Yanzu kaga malaman sunna na Kano da malaman dariƙa na Kano ana ta dambarwa. Malam Lawan Tarabi ya ce wani littafin nasu na menene sunan shi na dariƙa Tijaniya Jawahirul Ma'ani littafi ne na bata. Su kuma suna cewa to ai Muhammad ibn Abdul Wahhab shi ya kawo bata, a duba littafin tauhid din shi duka bata ne a ciki da kafirtar da mutane, haka zai cewa. To shi ne ya yi masa wani tahaddi ya ce to ku je kan makarantun ku karanta kitabut tauhid, mu kuma za mu zo mu karanta Jawahirul Ma'ani. Ya yi magana ka ɗauke ba wanda ya isa ya masa wannan. Ya ƙara tuna musu wannan magana da muka yi tana nan har yanzu ya suka kyamata sai ce to na shi ko ba ku amsa ba, mu kuma zan bari gayi a layi sai mun karanta wa mutane Jawahirul Ma'ani su ji abin da yake ciki, kuma ku zo ku yi a layi ku karanta kitabut tauhid ko waye. Har yanzu dai shi yana Jawahirul Ma'ani amma ban ji wanda yake kitabut tauhid a cikinsu. To kaga duka ana so in ana so a fitar da kai ba a yarda ka karanta abu ne da ba, sai a ce kakku shugare su kakku ji abin da suke yi zan dadin baki ne gare su. Aka suke fitar da mutane ba gaskiya bane ba. Ai ko a wajen alkali ana so a ba mutum adalci sai an shugara abin da yake ba. To ya za a hana ka shugara mutum kuma ake so ka mishi adalci? Kaga ba zai yi ba kenan. Wannan shine babban malami a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kuma wannan ita ce gwagwarmaya da yayi wajen tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma ya sanya wannan ayyuka da yi a cikin mizanin shi. Kenan yanzu mu shiga cikin littafin kai tsaye. Malam sai ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan al'ada ta bismillah al'ada ce da take da asali a cikin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban madibi abin yin koyi. Duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubuta wasiƙa, in dai rubuta mishi ne za a yi, domin dama shi ba rubuta yake ba, yana da sakatarorin shi masu mishi rubutu. In dai Annabi zai ce su rubuta ku, sai ka ji ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kuma in ka duba Qur'ani ai kaga duk surar da zaka shiga akwai bismillah a ciki. Farawa da bismillah ya samo asali ne daga aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma neman albarkan Allah ne ka fara da sunan Allah. Duk abin da ka fara da sunan Allah to za ka gani wannan abin yayi albarka a ciki insha Allah in ka tsarkake niyyanka a ciki. Ko da wani abu za ka yi yanzu kaga a shekarun baya uwaye na da su karantar da kai cewa in za ka yi abu ko da cikin duhu ne ka yi bismillah, ko wani abu za ka gefa ka yi bismillah, ko wani abu za ka kashe ka yi bismillah. Yanzu kamar tsakaka da ake kashewa kaga tsakaka wata dabba ce wadda take da duniyar ta daban wadda kai baka san yaya duniyar sa take, amma kuma shari'a ta baka dama in ka ganta ka kashe ta. To kawai haka zaka zo kashe ta kana iyu? A'a, ba a yin haka nan saboda baka sani ba. Iblis da shaytanu wataƙila su iya yin shiga irin tata. To kai kuma ka zo ka buge shi kana iyu kuma aljini ne, to yanzu da ka samu rashin sa'a kaga zai iya cutar da kai in dai ba mai imani ne. To kaga me ya maka amma da zaka yi bismillah wannan sunan Allah da ka ambata ya isa kare ka ƙarƙashin cutarwar da wannan abin zai maka. Shi yasa ko musa ko tsakaka ko wani abu da ya kama da shi in kana so ka yi mishi wani abu in dai da daddare ne kai ko da rana ne kana kallon shi kai bismillah, saboda baka san me zaka iya jiwa ba ko kuma ka kashe a cikin wannan abin da zaka yi. Kenan bismillah zai zamanto maka farawa da sunan Allah ya baka kariya, saboda Allah da ka ambaci sunanka yana ji kuma dama shi ne mai karewa. Sai malam ya ce wa bihi nasta'in, da shi muke neman taimako. Kaga da kalmar tauhidi ya fara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-isti'ana shine neman taimakon Allah a cikin abubuwan da ka sa gaba. Allah ya taimaka maka, dama ba wani mai taimakon sai shi. To amma yanzu kaga wannan kalman isti'anan da malam ya fara ita wa bihi nasta'in, kalma ce wadda ta tada kura a cikin kasashenmu, musamman a 'yan watannin baya da suka wuce, ko shekaru biyu baya da suka wuce. Har aka dinga kama wani malami a cikin Bauchi ana rihisha dalilin wannan kalma, saboda ya ce bai neman taimakon kowa sai Allah madaukakin sarki. Sai ce hadda manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam in ya shiga cikin tsanani bai neman taimakon shi sai Allah. Sai aka ce subhanallahi, ya haɗu munan ladabi ga manzon Allah, ya munan ladabi a kamo shi a dutse shi. Aka samu kuma jagororin, su kuma ba jagorori ba ne ba, waɗanda suke kare muradan addini, jagorori masu kare muradan siyasa, sai suka kamo wannan malamin suka rihe shi. Kuma da aka kamo shi aka taimako shi, sai aka rasa, to waye zai yi tsaye a gaban kotu ya kare abin da ake tuhumar shi da shi? Babu. Mutum ne ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hujja ce akan abin da ya faɗi. Menene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kowa waɗanda yake a cikin sallah, ko alal aqalla a wuni, in dai mutum yana yin salloli biyar sai ya karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aqalla sau 17. To menene ma'anarta? Shin karanta Qur'ani muke bin mutadabburin ma'anar shi da abin da yake faɗi ne, ko karanta muke mu wuce? Kaga in haka nan ne muke yi, akwai matsala. Iyyaka na'budu, kai kadai muke neman, muke bautata ma, kaga nan an tabbatar da cewa bauta ta Allah ce shi kadai. Kuma wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke neman taimakonka. Malami suna bayanin taimakon wannan shine irin taimakon da babu wani wanda yake da iko akan shi sai Allah. Kamar yanzu in ina so in tashi, sai na miƙo ma hannu kai kana tsaye, nace dan taimaka min in tashi. Kaga wannan neman taimako ne. Irin wannan taimakon shine yake magana a nan, a'a. Irin wannan taimakon wanda abin halitta yana da tasarrufi a cikin shi, malami suka ce ba shi bane ba taimakon da ake magana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A nasta'inu iyyaka, cikin abin da babu wanda yake da iko sai Allah, wannan shine maganar da ake. Kamar misali arziki, kaga arziki ba a hannun kowa yake, a hannun waye? A hannun Allah yake. To sai ka zo kana neman taimakon wani boka ya arzika ka, to kaga ka taka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saboda kai ka san sai iri. To yanzu ka zo wajen boka ka ce ya arzika ka, kuma ka yayi da maka aiki ya ce ka aje miliyan 2. To da a ce shi yana arzikawa ya zo wurin ka ce ka bashi miliyan 2, ai da sai dan yi saddabari, he aje ma gidan shi, ya zama to gidan shi akwai daki cike da kuɗi, tunda saddabari ce take kawo abu. Amma kai ya ma aiki yazo kake kai kuɗi, kuma shi ba shi da koyi, kaga hankali ma lahiyi ba zai karɓi wannan abun ba. Tun daga nan zaka gane da cewa abin da kake nema a wajen wannan bashi da ikon yayi shi. Kenan waye ke don da ikon Allah ne? To dan mi kabar Allah ka zo wajen wannan? Wannan abin shi yake ce ma shirka, shine abin da malamin suke cewa a nisanci wannan abin a tsaya ga Allah madaukakin sarki. Sai yace ilam rahimakallah, yace kai sani Allah ya maka rahama, Allah ya ji kanka. Kaga tsari na malaman wato sunna kenan, ilimi ne zai baka, amma kuma addu'a yake maka. Yace ka sani, yace Allah ya ji kanka, Allah ya maka jin kai. Amma kaga da ya ga dama kuma zai yi abin asalo na bada umarni, ko yana iya fara littafin shi da cewa ka sani ya kai wanda kake so ka yi aljanna. Maganar ta yi, ko ta yi daidai. Amma a cikin wannan maganar, kaman a ɗabi'a ta ɗan adam zai shi in an gaya masa haka, kaman dai ana so a gaya masa wani abu ne cikin tsaurarawa ta magana. To shi ne malahi bika ankali ce ilam rahimakallah, ka sani Allah madaukakin sarki ya yi maka jin kai. Kuma kaga wannan yayi daidai da umarnin da Allah madaukakin sarki ya Qur'ani yake cewa ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kai kira zuwa ga ubangijin, zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma, tare da hikima, wal mau'izati al hasana, da wa'azi mai kyau, tare da tausasa kalma. In zaka yi wa'azi, kaman mutum wa'azi a hankali yanda zai fahimce ka, ba tare da tsaurarawa ba. Kalkama mutum wa'azi kana zabura mai, kana ce mishi wallahi kai wannan in ka mutu wuta zaka, a ka biyo mishi asalo na a hankali yanda zai fahimce ka. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo ya bayyana wato risalan da Allah ya aiko shi shi na annabta da manzanci, zawwa yake darun nadwa, inda manya-manyan kafaran Makka suke taruwa ake shawara. In yazo wuta ya samu shi izgili, ya san izgili zai samu shi, amma Annabi sai ya tsaya. Suka zo suka ce mishi, ba kai ne kake cewa Annabi ne kai, ko manzo ne Allah ya aiko ka, yace kwarai ka. Sai ce, to wannan dai rana ce, ko kuma wannan wata ne? To wannan watan muke so kai magana da shi ai su manzannin da Allah yayi ko in su roki Allah yana ba su abin da suka roka wannan watan kace mushi tsage a gaban mu kowa ya gani in dai kawai da haka nan muka ga ya tsage mun yarda Allah yayi ko kaga yanzu shi annabi ya san akan gaskiya ke ko yanzu in wannan yace da yo inda yayi haka kafa musulmi dan ni in aka ta lahira wa za ku na amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yiciwa eh an haka za ku musulmi da suka ce i tintinawa Abu Jahl yace ni zan fara ma musulmi da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya amsa masa addu'a sai ga watan ya sauko a gaban idinsu ya tsaye gida biyu suka ce ka in malaman sirri suke ambata cewa in kana tsaye daga nan kana ganin daga wani can ya zo huta daga can babu shi tsagin watan ya kare shi da inda ya tsage kowa yana kallo yanzu da aka yaka sai aka dawo aka kuskus kasa kasa ka san mun hawkai ana zuwa kiyar dada sai kuma aka kuskus kasa kasa to ku kuka ja mana matsala dama an ga muku kakkuce mun shi roka yanzu gashi nan to yanzu ya za ku ce mushi a nemi mahuta wai kuma yanzu a ba a mushi musulunci to yanzu ya za a gaya mai yake su sai aka ce to ai mu yanzu ga muna a Makka mu ne a Makka muka gani asiri ne in ya isa a jira a samu waɗanda suke nesa ga Makka in sun zo a tambaye su rana kaza da guri kaza iya kuka ga wata in suka ce wata ya tsage kenan na gaske ne sai aka yi suka ce masha mu mai raba mu ne nan muka gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to nan da lokaci kaza ayari da guri kaza mutane kaza za su zo sun zo ku tambaye su aka jira lokacin ya zo mutanen suka zo aka tambaye su kai wani kun sha tsayiya suka ce aka ce to wai nan da rana kaza mai ko gani ai suka ce mun ga abun mawaki ku ku gani ba anan me yawa suka ce wallahi wata ya tsage eh aka ce to kai Abuja da kajin da abun yake to ya zai yace kai mun hob mai wa imani kawai mai wa imani mai bane ku je ku gaya masa an ki ba a musulmi to kaga yanzu wannan wa Abu Jahl ne wa yanzu gashi nan ya ga aya da idin shi kuruku shi yasa duk kafircin da mutum zai yi a wannan zamanin bai isa bai irin kafircin da in bai sai dan da kai yanzu malamai ne zai sama wa zai kana iya zagin malami kana iya cin mutuncin shi shikenan shi ba kowa bane ba ba shi abin da zai ma kyale ka zai amma haka duba kafin Makka annabi ne yazo musu da aya daga Allah yanzu a duniya na akwai wanda zai iya tsaga wata ne ba aya daga Allah ta zo musu amma suka ce ba su yin imani dan kai yanzu kana malami sunna ka ce mutum ya bi sunna ya ce an kiba bi haka zai wannan kuma manzon Allah ne ya gaya maka to shine yake cewa annat tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibada ka sani Allah ya cikanka tauhidi yake ce tauhidi da kanya yana cewa da'awatut tauhid kiran tauhidi ba wannan abu ne yace ifradullahi ta'ala subhanahu bil ibada kadaita Allah madaukakin sarki sarki ya tabbata gare shi bil ibadati da ibada duk abin da yake amsa sunan ibada to in za a yi shi kawai Allah kadai za ma wannan shine tauhidi to ya zaka ka gane wannan abin ibada ne ba dan tana ka ce to bari ka sarrafa wannan ibada ga Allah sai malamai suka ce duk abin da in ka yi shi jira kake a baka lada a cikin shi wannan abin shine ibada yanzu jama'a in mutum yau ta zai je masallaci yana jira a bashi lada ko saboda zuwa masallaci ibada to lokacin da ka tashi ka hawo inji ka tafi fadawa lada na kuke jira wa ka kaga zuwan ka fadawa ba ibada bace wannan sha'aninka ne na duniya lokacin da ka sa agogo a hannunka lada nan za a baka kai dai kai ado din an iya baka ladan cin ado da kai amma ladan sanya agogo ba saboda sanya agogo ba ibada bane to yin sai malamai suka ce abinda ake ce ma bid'a to duk abin da yake na ibada wanda annabi bai zo da shi ba kai a wannan zamanin sai ka sauye shi kace mutane su lada za a basu to waka ya maka to yanzu aka wada ka sauni yanzu ce an rena mutane yanzu ya ce duk abin da annabi bai bid'a ne to annabi ya hawo jirgi to jama'a in ka hawo jirgi lada nawa za a basu hawa jirgi ibada ne to tunda hawa jirgi ba ibada bane ba hawa jirgi ba zai zama ba cikin ababen da zasu iya amsa sunan bid'a saboda asalin dama ba ibada bane amma yanzu ka wuto kai wani abu sai ka ce in mutum yayi kaza akwai lada kamar da ake cewa in mutum yayi wata raka'a daren sha'ban in ya kai watan sha'ban ya kai 15 akwai wata raka'a da ake a karanta wane ne kawai kaza in mutum yayi akwai dimbin lada sai ya ce aha nan ya ce akwai lada to an ga ta malam wa gaya maka wannan abu dole muna bukatan hujja tunda addini ne ko duk abin da akwai lada ai addini ne to shi kuma addini tuntuni akwai wanda yazo da shi kuma ya cika to kenan yanzu in ka gaya mana abu zan mu tambaye ka wannan abin da ka samu daga ina yazo in aka bincika bashi da asali kenan kai ka tsaro abin ka sai mu ce to Allah ga ta mallam wannan abin shi ce ma bid'a ka rike abin ka ba za mu yi ba wannan abin da naudi akwai dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi Muslim ya rawaito ko Ibn Majah ko kuma wasu daga cikin malaman hadisi kuma hanyar shi tana da kyau ingantaccen hadisi ne annabi ya ce ayi wannan sallar sai mu ce to Allah ga ta mallam wannan abin yana daga cikin addini kuma sunna ne za mu aika wannan abin shine ma'aunin da mutum zai gane abin da ake cewa tauhidi da abin da ake cewa bid'a da kuma abin da ake cewa sunna sai malam yace wa huwa dinur rusul wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadi tauhidin wanga da aka ce kadai ta Allah cikin bauta malam yace shine addinin manzanni wanda Allah ya aika su zuwa ga bayinsa da shi bayinsa da shi in Allah ya zabi manzo a cikin mutane sai ya aika su zuwa ga mutane annabi nuh an aika shi zuwa ga jama'a shi annabi musa an aika shi zuwa ga banu isra'il annabi ibrahim an aika shi zuwa ga mutanen shi annabi muhammad sai aka aika shi zuwa ga duniya gabaki daya kaga kowane manzo akwai inda Allah ya aike shi ko to wannan aikin da Allah ya mishi menene abin da wannan aikin ya kumsa mallan yace to ya kumshi tauhidi ne shi sa qur'ani Allah subhanahu wataala da tashi tabbatar da haka sai yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan sai ce an ibudu Allah wastanibu tawhid Allah ce hakika mun aika a cikin kowace al'umma manzo kowace ma'aika mata manzo kuma ga abinda manzannin suke cewa an ibudu Allah ku bauta ma Allah shi kadai wastanibu tawhid an isanci dagu da wasa bautan wani Allah kaga ana Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin wannan kullin kulliya ce dukkanin wata al'umma Allah sai da aika mata manzo to amma faminhum man hada Allah a cikin sa akwai wanda Allah ya shirye shi ya amshi wannan kira wasu kuma Allah ya batar da su bisa amshi kiran ba to har a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda sai amsa kira akwai wanda sai amsa to dama kuma ai haka nan ne tsarin Allah wasu za su samu shari'a wasu kuma za su bata sai ya ce fa awwaluhum nuh farkon wa'innan manzannin malamin sa shine annabi nuh alaihi salam kaga ana maganar nuh shine farko to tambaya anan shine shin nuh shine farko daga cikin manzanni ko kuma shine farko daga cikin annabawa kaga wannan zai bayi zuwa ga yin tambaya kenan dama akwai manzi tsakanin annabi da manzo akwai annabi daban kuma manzo daban malamai suna dora ta kaida suna cewa kullu mursalun nabiyyun wa laysa kullu nabiyyun mursalun kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo baka zama manzo sai ka zama annabi amma zaka iya zama annabi kuma baka zama ba manzo ala sabilil misal annabi adam ai annabi Allah ne kuma shine wanda Allah ya fara halitta to da aka halice shi wajen wa aka aiko shi kaga ai a lokacin nan babu kowa amma shi annabi ne kaga ya zama annabi saboda Allah ya mishi wahayi ta hanyar mala'ika amma ba a aika shi ba da sakon abuta ma Allah saboda lokacin nan ma mutanen babu su wai shine harkon wanda ya fara aiwon mutane har muka zama da yawa a duniya yau amma Allah ya maida shi annabi sai dai ba manzo bane kuma bayan annabi Adam an yi manzanni an yi annabawa waɗanda suke da yawa wasu ma an samu ikhtilafi malamai ba su san ma sunan wasu saboda dama ya Allah ya ce rusulan qasasnahum alaikum minhum man qasasna alaikum minhum wa minhum man lam naqsus alaik daga cikin manzannin da annabawa ko wanda muka ba annabi labari ko wanda mun baka ba labari a cikin manzannin ma da yazo a tarihi wanda aka ba annabi labari wasu ahadisi wasu alqurani to Allah ya ce akwai wanda ba a fadi ba to kaga kenan adadin annabawa da manzanni Allah kadai san kan shi tunda akwai wanda bai fadi ba ko to kahin annabi nuh babu wani manzo da Allah ya ko amma an samu annabawa yanzu kamar annabi Idris kaga yazo kafin nuh alaihi salam amma shi ma ba manzo bane amma a lokacin da aka zo kan annabi nuh alaihi salam sai Allah ya doko shi a matsayin manzo bayan ya zama annabi shine Allah subhanahu wataala sai yake fadi mana a cikin qur'ani wata aya yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ko inni akhafu alaikum azaba yawmin adhim yace mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanen shi sai yace ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayru bakku da wani abu ma bauta sai shi kadai sai yace ina jiye muku tsoron azaba kaga shi mai gargadi ne to wannan shine sakon da Allah ya aika shi wai yaje ya ga masa subuta ma Allah kaga daga nan zaka gane shi manzo ne shi menene manzo Allah yakan aika shi da wani sako ne ya isar kinan wannan sakon shi ya maida shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi ta hanyar wahayin da Allah ya mishi na farko lokacin da malaika ya same shi a gharu hira sai yake ce mishi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyin sune ayoyin da suka fara sauka a Qur'ani malaika ya zo ma annabi da su cikin kogo ya gaya mishi to amma in ka kalli wa'innan ayoyin guda biyar gaba daya babu wani umarni da aka yi na isar da sako a ciki kawai umarni ne ake ma annabi kai karatu da sunan ubangijin ka madaukaki wanda yayi kaza wanda yayi kaza wanda yayi kaza a ciki ba ce mishi waje ka isar da sako sai malamai suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallama nubbi'a bi ikra an maida shi annabi ne ta hanyar wannan wahayin na ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to da ina annabi ya zaman to manzo sai suka ce wa ursila bil mudaththir an aika shi da ya ayyuhal mudaththir annabi bai zama manzo ba sai da ya ayyuhal mudaththir ta sabko a gare shi aka ce ya ayyuhal mudaththir kun fa anzir ka ji sakon aka ce ya kai wanda kake lullubi ka tashi fa anzir kai galgadi to wannan galgadin da zai shine manzancin wannan abin ya mai da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo a can baya an mushi wahayi ne a bauta ma Allah ayi karatu da sunan ubangiji sannan kuma Allah shine ya halitta mutum min alaka daga gudan jini allama al-insana ma lam hazu inda Allah ce Allah shi ya sanar da mutum abin da bai sani kaga babu umarni a cikin aisar da sako amma da annabi ya koma gida a wurgice yana jin tsoro sai malaika ya saki isko shi gida sai ya ce mishi ayyuhal mudaththir ya kai wanda aka lullube saboda annabi zai waye gida ya ce ma Khadija zan miliyoni kurini sai suka riye shi sai malaika ya saki isko shi gida ya ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda aka rinrihe kun fa anzir ta shi kai galgadi yanzu Allah ya mishi umarni ya galgadi sai malamai suka ce nubbi'a bi ikra wa ursila bil mudaththir an maida shi annabi da ikra kuma an maida shi manzo da ayyuhal mudaththir to wannan malamai ce awwaluhu nuh kuma innan manzannin farkon su shine annabi nuh arsalahu Allah ila qaumi lamma ghalu fi salihin Allah ya aika shi zuwa ga mutanen shi kuma menene dalilin da yasa Allah ya aika shi saboda sun yi guluwi wajen as-salihin wato wa'inda suke bayi nagari kamar yadda da zan muhara wannan karatun muka ce in mutanen kirki suka mutu ana ganin cewa mutanen kirki ne in aka tsaurara wajen bibiyan su ko da bayan sun mutu aka cigaba da girin masu to za a kai lokacin da an fara bauta musu wa'innan mutanen na annabi Nuh a lokacin sa an samu wa'insu mutane ne wa'inda suke ana ganin cewa tsarkakkun mutane ne wa'inda ba su da wani laifi har a wajen Allah kai da kanka yanzu a cikin mutane akwai wanda kake ganin wannan a wajen Allah kawai lahiya lau yake kai a iya abin da ya bayyana a gare ka to wa'innan mutanen sai ake girmama su kuma girmamawa ta kai hal bayan sun mutu ma sai aka zo aka sassaka gunki irin nasu tunda an san halittar su yanzu kai ma in ka tafi ka biya kuɗi a sassaka gunki san mai kama da kai ana yi yanzu haka a turai yayi boom a yi staci in mutum a yi boom to haya ka yi staci ɗinsu aka yi gunkin su su sun riga da sun mutu mutanen kirki ne amma da aka yi staci yanzu wannan staci da aka yi sai ya zama to yanzu mutane suna neman tabarruki da wannan gunkin kaga an samu matsala ke sai zamanto su sun mutu kuma mutane sun ci gaba da bautar su me ya jawo musu bautar su saboda guluwi wuce gona da iri to kaga ai dama da muka yi magana da warkon karatu yanzu muka ce in mutun ya mutu a sa daki daga an sa daki an fara wuce gona da iri daga nan ake wucewa ga musulmai can a cikin makuntai kowa aka yi kasa binne shine ake a sa dan icce alama ko to ga wannan shi kuma dama ba ai shi ba makabartan musulmi aka kashi wani gida aka aje kuma aka gina daki ake fesa ma dakin turare ake sa mishi turaren wuta kaga an yi guluwi an wuce gona da iri to daga nan zaka ga an wuce matarana ko an koma ana bauta mishi wa'innan mutanen ƙwaran da mutanen annabi Nuh suka yi guluwi akan su har suka kai ga bauta musu su ne akwai waddan akwai suwa'an akwai yahutsa da yauka da sara su ne Allah ke bada labari a cikin suratul Nuh wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutsa wa yauka wa nasra Allah ce wa qad adallu kathira hakika sun batar da mutane batarwa mai yawa sun batar da mutane masu yawa a dalilin wannan abu to wa'innan ababan bautan su ne har suka ci gaba ana girmama su abin har ya iso ga larabawa cikin jaziratul arabiya ka duba ga malam tasiri irin na saba ma Allah kai yanzu zaka ga mutum ya kirkiro ne abin saba Allah kana ganin shi kamar dan kadan ne inda ya ci gaba da yaduwa to zaka ga an juma ana damawa da wannan abu to wannan abin sai ya ci gaba har ya kai ga cewa larabawa sun samu kansu a cikin wannan abin sai zaman to kowace kabila daga cikin kabilun larabawa suna da gumki wanda yake da suna cikin wayannan gumakan da muka ambata yanzu kamar waddan ko kuma kace alud shi wannan gumki ne wanda yake kalkashin kabilar kalab akwai wata kalab kabila ce ta larabawa su kowa ya sani gumkin su shine wud suwa akwai wata kabila da ake ce mata kabilatu huzayn kabila ce ta larabawa su kuma su ne masu gumkin suwa sannan kuma in ka dauki yauka su kuma su suke da kaman me yake ce musu wannan kabilar gatafan gatafan wannan kabila ce wanda har a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu su daga cikin su wanda sun shiga musulunci kabilan gatafan su suke da gumkin wanga yahusa yauka kuma akwai wata kabila da ake ce mata hamazan ta laraba su suke da yauka sai nasara ita kuma akwai wasu kabila da suka fito daga wani yanki yake ce mishi himiyar su ne suke da wanda wato nasara kaga wayannan gumakan guda biyar da aka ambata asalin tarihin su fa yana komawa ne ga annabi Nuhu jama'a amma har yayi su kabilan laraba ha wayannan kabilun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su tsakanin annabi Muhammad da annabi Nuhu shekaru dubuna ne dubunnan shekaru ne amma kaga da yake bata ne mutane suka tattala abin su har ya iso gare su to shine anan malam yake gaya maka wannan rikon da suka yi da wuce guna dare shine dalilin da yasa Allah ya aiko annabi Nuhu a matsayin manzo dan yi musu wa'azi su daina wannan abin da suke aikata sai ce wa akhirur rusuli Muhammad kuma karshen manzanni shine annabi Muhammad kaga an fara da annabi Nuhu an rufe da annabi Muhammad domin shi annabi Muhammad shine khatamul anbiya'i wal mursalin daga shi ba wani annabi kuma ba wani manzo shine cikamakon annabawa cikamakon manzanni sai ce wa huwa alladhi kassara suwar ha'ula'i salihin sai da annabi ya bayyana to annabi shine wanda ya kakkariya wato wannan gumakan na wa'incan da aka ambata guda biyar sai da annabi ya tukwana ya kakkariya su Allah ya mallaka ya ce arsalahu Allahu ila qaumin yata'abbadun ta duba ga abin mamaki mallaka ya ce annabi Muhammad Allah ya aiko shi zuwa ga mutane yata'abbaduna wa'inda suke yin bauta ga Allah su mutanen da Allah ya bayyana annabi a cikin su suna yin bauta kamar mutanen Quraysh in ka karanta sira zaka ji an ce kanu ala dini Ibrahim sun kasance akan addinin annabi Ibrahim har lokacin da Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da za a aihi manzon Allah amal fil lokacin da Abraha ta yizo da giwa zai rushe dakin Kaaba aha kaga kenan Kaaba da matan da annabi Ibrahim ya gina ta sai suka rike wannan abin sai suke addini na annabi Ibrahim da Abraha ta yizo zai rushe Kaaba sai ya fara kwace musu dabbobinsu na kiwo Abdul Muttalib shi kuma shine shugaba sai iski Abraha ta yace ni abin da nake so da kai ba hana ka bazan yi ka rushe dakin mu da yanzu dabbobin mu a ban sai ya ce ana da zawa kai ka hana ni sai dabbobin da nake so shi kan shi Abraha ta yace to me yasa zai tambaye dabbobi kuma su sun higir ganin girman dakin Allah akan dabbobi ya tambaye ni yace to kai me yasa kake cewa an baka dabbobi baka cewa ka inje in rushe wannan dakin sai ya ce ni dai dabbobin na talakawa ne wa'inda nake musu mulki kaga kenan ni nake da haƙƙin nemo musu haƙƙin su shi kuma ɗakin da ka zo rushewa yana da ubangiji shi zai kare ka shi kuma haka akai sai ba shi dabbobin kuma da ya zo rushe ɗakin ya Allah ya kare ka shi kaga mun ga yanda muka cewa suna girmama wato wannan ɗakin kuma suna yin bauta shine a wani guri in Allah yake faɗin wato addu'an su da yanda suke yin addawafi suke yi a tsirara amma su kai nasu addawafi tsirara suke dawafi a takaice dai suna girmama wannan ɗakin da kuma mai ɗakin sai malam ya ce waya hujjuna kuma suna yin aikin haji amma ba irin aikin hajin ba ne yanzu da za a ji a yi safarar Marwa da Kwamini ko aikin hajinsu daban shi ne suke yin dawafin su a tsirara in aka zo za a yi addu'a kuma ba bayan da kake ɗaga hannu ba ne ka kalli gabas in ka tafi Makka akwai aikin haji ko umara Allah ya waɗi mana wa makana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya da hito da iwu shine abin da suke yi suna dama a tsirara kake kuma ka zo kana dawa bai ka ringa iwu kana hito Allah yake bada labari wannan shine aikin hajjinsu amma menene mahallin shahid
ashe dai su ma suna yin aikin haji sai yace wayata saddaquna kuma suna yin sadaka saboda in mausumil haji din yazo suna hahada kowa ya bada abin da ya bada aje a ba talakawa wa'annan haka yi musulunci yazo kenan sai yace kuma wayazkuruna Allah kathira suna ambatan Allah ambato mai yawa kaji sun san da Allah shi yasa ai su ma in lokacin da suke da gumakan nasu akwai gumiki mai kula da iska akwai gumiki mai kula da aihuwa akwai gumiki mai kula da tsare gari akwai kowane abu da ka sani na rayuwa yana da gumkin shi wanda shi yake kula da wannan an tashi wajen shi za a dawo sannan kuma akwai babban gumki wanda shi yake hada su gaba ɗaya shine ogan kuma shi ma abun yayi karin shi sai a ce to kuma Allah yana san sai a kan wani Allah su kawo kai matsalar su su sun yarda akwai Allah ba inkarin Allah suke ba matsalan wai su suna ganin tunda shi Allah shine Allah wanda yake malakin kowa da komai to wai kamar su sun yi kadan su je wurin Allah kai sai dole ya dan biyo daga wasu to su ane ne wasun to su sai suke ganin kamar gwara a sassaka dutse tunda shi dutse bai saban Allah kenan Allah ya yi ganin mutuncin dutsen in aka biyo daga dutsen ya Allah kalli dutsen sai ya yi musu to shine yanzu yau a wannan zamanin su kuma yan bid'a sai suke so a biyo daga wajen manyan malaman su sai su ce kai kai ka dan ka je wajen Allah eh dai ka biyo daga nan to kai yanzu menene bambancin kake nan da kai da dutsen wancan na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin dukan mun ga wannan malamin namu na wannan kasai wanda ya shahara a saman rajin su a talisa ne wannan wa'azin yake ba da shi labarin Walid an-Nasir ko Walid an-Nasir shi babban malami sai yake tare da almajirin shi waya ka zo saman ruwa to kaman eh nuna karama wali ne yake taka ruwa ba batowa saman ruwa yake taka amma ba natse ba to shi dalibin bai gano ba karama ce wai ana tayya ana Allah shi Walid an-Nasir yace Allah shi kuma dalibin nashi sai yace ya Shehu Nasir haka ake tayya saman ruwa yanzu ana tayya wai sai shedan kaji jama'a shi malamin yake wadi banda so yin wadi sunan shi anan kasar yake Allah ya rasu yake wadi wai shedan yazo wajen almajirin yace kai wannan malamin da kake bi batar da kai zai ya zai ringa cewa Allah kai kuma kana ya Shehu Nasir kana wadi sunan shi in ya wadi sunan Allah kai ma wadi sunan Allah wai almajirin ya gano kai ashe shi haka ne tun da zama Allah ne kamata ya kira yanzu da Allah wannan ba nasiha bace mai kyau ko kuma ya kace wai shedan ne yayi yanzu shi ya ce Allah ai dalibin ya ce Allah wahe nitsi ka taba gana da sunan Allah nitsi wahe nitsi cikin ruwa wai yanzu ya nitsi kihi ya kusa da shi sai shehu ya juyo gane ya tsaha hannu ya tsamo shi kai jama'a kamar ana film wallahi wai ya tsamo shi to kai ya aka sai ce ai wani ne yazo yake ce mini kana kiran Allah ni na kiran sunanka in kira Allah sai ce ai shaytan ne zai batar da kai nan inda muke matsayinka bai kai ka kira Allah la haula wala quwwata wallahi a tilisa lakar na abu kuma ɗan ƙasar nan ne haka yake wa'azin shi kenan yanzu a nan menene akwai saƙo da yake so isarwa jama'a menene saƙon wai in kai kana tare da shehun kawa to duk abin da yake na Allah ne baka isa ba ka je ga Allah sai ka biyo daga shehu shine karatun ka to kaga su ma wannan shine tunaninsu kafiran na lokacin annabi baka isa ba ka je wajen Allah sai ka biyo daga wajen dutse shine gumiki abun bai ba kamar kai tsaye kaga abu iri ɗaya ne kuma babu bambanci shine yace walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah duk da cewa suna ambatan Allah suna aikin haji suna bauta amma sun sanya wasu daga cikin abin halitta tsakani wanda suke su ne tsakankanin su da Allah wasa'i su musu iso wajen Allah yaqulun kaji abin da suke cewa aka da mai sa kuke bautan wannan abun sai su ce nuridu minhum at-taqarruba ila Allah so muke yi su kusantar da mu ga Allah in mun roke su kuma in Allah ya kalle su sai Allah ya amsa mana roƙon nan wa nuridu shafa'atuhum inda kuma muna so su sa baki Allah ya cece mu wai dutsi ne ya sa baki Allah ya cece su wasu kuma ba dutsen ba suke mutu mala'iku suke mutu ma shine ce mithal mala'ika kamar mala'iku wani yake gaina bautan mala'ika to me yasa yana to ai mala'ika bai saban Allah kenan mala'ika ma Allah ya ga girman shi sai kamar yanzu mutun yace zai ware bautan mala'ika jibril misali shine shugaban mala'iku kika ce to kai mala'ika Jibril kake bauta ma a cikin sa akwai masu wannan wa Isa a cikin sa akwai masu bautar annabi Isa kaga su ne suka yi kamari sai suka koma suka ce Isa ne ma Allah gaba daya wa Maryam kuma akwai masu bautar nana Maryam mahaifiyar annabi Isa wa unasin ghairihim min salim da ma wasu wa'inda ba wa'innan ba daga cikin ma'abota mutanen kwarai wannan ne abin da suka kasance suna yi suna bauta masa ba don confidence su kasance igiya tsani tsakanin su da Allah madaukakin sarki eh an tambaye su mu bautar da muke dan su sa baki ne mu samu ceto a dalilin su iya abin da yasa muke bautar su kenan kaga shi yasa a cikin usulul salasa shi dai wannan malamin mai kashfi shuba shi ne ke da usulul salasa shi ne a can yake cewa ba a sarrafa wani abu na bautan Allah la li malakin muqarrabun wa la nabiyyin mursal abin da yake na bautan Allah ba a ma mala'ika makusanci ko kuma annabi manzo duk yanda annabi ya kai da girma ba a mushi abin da ake ma Allah in dai bauta ne ba a ma mala'ika duk yanda kai ga girma abin da ake ma Allah kuma saboda lokaci kenan zan mu tsaya daga nan insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya mulada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh